Miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a kasashen duniya daban-daban. Adadin su kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan 6, inda kuma mutane 600,000 waɗanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan, su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin. Wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji. Sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da waɗannan cututtuka, hukumomi na bayyana fargaban su game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari. Musamman ma dai a kasashe masu tasowa. To ko ni illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil adama tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim.
To shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil adama. Na farko akwai ciwon da ake cewa COP, chronic obstructive pulmonary disease. Shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun ɗan adam. Sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansar da ke shafar huhun ɗan adam. Sannan kuma kamar mata masu an gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji, ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata.
To ko masu shan sigarin sun san cewa yau ne ma ranar hana shan taba sigarin? Ga dai abin da wani mai zukan sigarin ya shaida min a birnin Lagos.
An yi zama wiye, like today is a tobacco day for the smokers. If you have missed of health, it's dangerous to health. Smokers are liable to die young.
Ya ce kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigarin. To sai dai kuma kamata ya yi su ma kamfanonin da ke yin taban, gwamnati ta hana su yin taban ta yadda amuwa ba za mu gani ba balle ta mu saya.
I would say the tobacco company they should stop manufacturing tobacco and cigarettes and all that stuff.
To koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana,
gwamnati ya kamata ta dauki matashi domin ta hana masu yin sigarin, ta hana masu samar da sigarin, ta hanyar haka ne kawai da a samu ragowar mashayan sigarin.
To gwamnati da ta kara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka, wannan ya sa an samu kun samu ragowar masu shan sigari?
Gaskiya ba a samu ba, hasali ma dai sai ma dai ƙara abin ƙarin kuɗin da kawai mutane suna ta da yin ƙorafi ne akan sigari, suna ta ƙara kuɗi. Sigarin da ake saida naira 10 in ta koma naira 20, ta naira 20 sai dai a saida 2 naira 50, kuma ga sigari ma ba ta samuwa inda ya kamata.
Ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye. To sai dai hakan bai hana 'yan Najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa sigarin ba. A cewar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya dai kimanin ƙananan yara da shekarun su bai haura 5 ba 165 ne ke kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da shan taba sigari a sassa daban-daban na duniya. A wata sanarwa da ya fitar wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya Dr. Moshidiso Moti ya bayyana cewa akwai nau'in sinadarai 700 a cikin taba sigari, kuma bincike ya nuna cewa 69 daga cikinsu na haifar da cutar kansa ko daji. A wannan mako ne dai majalisun dokokin tarayyar Najeriya guda biyu na dattijai da na wakilai suka amince da wani daftarin dokoki da zai sa ido tare kuma da lura da yadda kamfanonin sigari ke gudanar da harkokinsu a Najeriya, abinda kuma kungiyoyin da ke yaƙi da shan taba sigari da kuma inganta lafiya tsakanin al'umma ke kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya amince da wannan doka da ya majalisar dokokin suka rattaba a hannu domin zama cikakken doka da zai tabbatar da kawo ƙarshe ko rage shan taba sigari a Najeriya. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.